ga kuma subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh shi ma wannan ana yin ta a cikin ruku'i ana yin ta a cikin sujada duk yana nufin tsarkaka daga dukkan tawaya Allah shine subuh abin tsarkakewa qudus shi ma abin wato tsanancewa a tace ubangiji babu wani aibu a tare da shi ko daya shine rabbul malaikati ubangijin dukkan mala'iku war ruh kuma shine ubangijin mala'ika jibril ar-ruh ana nahu mala'ika jibril wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi ma mun yi sharhin sa